إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سفير أصبر شابير قوات الرجب هجر مزان الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم شكرا دبو إيادة داريه إدى أربعين دا بيو وان دا يداتي دا لسافن عشرين دا بقي قوات الفبوالي شكرا ملادية تدبو بيو دا عشرين دا آية وانا شيني كسدنا شدا شكين جرنجي قصصوا دا الكراتي لتافن أصول السنة ولفر الإمام أحمد ابن محمد ابن حنبل الشيباني أبو عبد الله رحمة الله عليه الإمام أحمد إمام أهل السنة والجماعة يا رسول الشكرة تدري بيودة أربعين دقائق بين هجر من الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لتافن الناشنا أصول السنة ينبام تكتبتم بيانين جمدا أكيدر أهل السنة أبسا فهنتا دعينهم حسكم تفرك مغبطا manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da sahabban shi da na bayan su da kyautawa Allah ya kara musu yarda Allah ya kara musu aminci to muna tattaunawa game da gabar da malai yake cewa wa man taraka salata faqad kafara wa laysa min al-a'mali shay'un tarkuhu kufrun illa as-salah wanda duk ya bar sallah to ya kafirta wa laysa min al-a'mali wanda babu wani aiki cikin ayyuka tarkuhu kufrun wani aiki wanda barin sa kafirci ne illa as-salah in banda sallah fa inna man tarakaha wanda duk ya bar sallah fa huwa kafir wannan kafiri ne wa kad ahallallahu qatluhu Allah ya halasta a kashe shi kamar yadda muka ji maganganu daga wato fatwayin magabata da hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da kuma wato tattaunawa da malamai suke mai tsayi wanda bata gushe ba tattaunawa ce sananniya a cikin ilimi game da wannan gaba to abu na gaba shine wanda duk yayi ya bar wani abu wanda ba sallah ba to shi ba a kudirce kafircin sa ko wanda ya aikata wani zinubi daga cikin zinubai shi ba a kudirce kafircin sa wato wadanda suke kudirce kafircin masu zinubai sune khawarija sune suke kafirta musulmai saboda zinubi wannan batace ba daidai bane kafirta musulmi saboda yayi wani zinubi yana na matsayin musulmi amma fasiki mai sabon Allah annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisul qudsi wanda al-imamu at-tirmidhi ya rawaito da isnadi tabbatacce yake cewa Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa yabna adama ya kai dan adam laula qitani bi qurabil ardi zamba da zaka gamu da ni da zinubi wato cikin duniya Allah yace la ghafartu laka wala ubali inna sunni Allah sai in gafarta maka ba zan damu ba kaga yana Allah yana gafarta zinubai komai yawan su to kuma Allah subhanahu wataala ya faɗi cewa inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi Allah ya ce baya gafartawa idan an yi mishi shirka wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha kaga wannan aya tana nuni in kara da hadisin cewa waɗannan zinubai masu tarin yawa da Allah zai gafartawa bayin sa to zinubai ne wanda suke koma bayan shirka to yanda kenan duk wanda ba shirka yayi ba yana nan a musulmi kuma girman zulubin shi shi sa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kamar da muka ji hadisin can na Abu Dharr da annabi yake cewa wanda ya sha wanda duk ya mutu yana shaida Allah ɗaya ne zai shiga aljanna Abu Dharr yake cewa ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallama koda yayi sata yayi zina annabi ya ce wa in zina wa in saraka ko yayi sata ko yayi zina da haka su zulubai ba a kafirta musulmai da su mukiyaye komai girman zulubin da mutum musulmi yake yi yana nan a matsayin musulmi amma mai saban Allah wanda ake tsoratan mishi makau da azabar Allah da intikami na Allah wanda za su yi riskar shi amma fa har yanzu sunan shi musulmi har ila wa cikin hadisin al-Imam at-Tirmidhi wanda shi ma tabbataccen hadisi ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bada labarin wasu mutanen kirki guda biyu wanda suke zaune suna fira sai suna cewa lan yaghfira Allahu li fulan wallahi Allah ba zai gafarta wa wani ba suna magana akan wani wanda ya rasu sananne cewa mutumin banza ne marabin Allah da Allah ya ji sun yi wannan magana nan da nan yayi wahayi ma annabin da ke zamanin su cewa manil ladhi ya ta'ala alayya su wane ne waɗannan wanda suke shiga mini aiki suke mini katsalandar a cikin aiki na inji Allah subhanahu wataala sai Allah ya ce to a gaya musu faqad ghafartu lahu wa habattu a'malahu na gafarta wa shi wancan ɗan ku kuma na ruguza ayyukanku daka musamman ahlus sunna ya kamata su gane wannan dan kana mutumin kirki kar ka dinga izdira'i ga duk wanda ba mutumin kirki ba kana mashi kallon kafiri ko mutum musulmi ya ma sallama ka ki amsawa saboda kana mashi kallon wai shi dan iska ne ko mutum banza ne a'a ba za ka ki amsa sallama duk musulmi ba sai ka mashi addu'a da fatan shari'a amma kore mutane daga cikin tunanin su musulmi ne babu shakka wannan tafarki ne na khawarij jama'a sannan tafarki su kuma na murji'a shine ganin cewa duk laifin da mutum yake babu komai ai musulmi ne shi a'a har yanzu akwai matsala sai ya zama an yi tsakatsaki ba a kori mutane daga musulunci ba kuma ba a saki jiki daga cewa tunda dai su musulmai ne ba komai ba sai ya zama tsakankanin bainal khawfi war raja'i ana musu fatan gafara Allah arraja'u kenan sannan kuma ana tsorata musu azabar Allah kuma ka fara yi wa kanka wannan alkhawfu war raja'i annabi sallallahu alaihi wasallam ya je gaida wani mara lafiya ya tambaye shi yake cewa kaifa tajiduka ya kake jin jikinka yace ina tsoron azabar Allah na tuna zunubaina sannan ina fatan rahama Allah na tuna fadin rahama Allah wa rahmatu wasi at kulli shay'in sai annabi sallallahu alaihi wasallam yake ce mashi babu wanda zai rasu ya gamu da Allah irin wannan halin da kake ciki face sai Allah ya amintar da kai daga abin da kake jin tsoro kuma ya sadar da kai daga abin da kake fata to ya zama cikin rayuwarka kullun kana tsoron azabar Allah kuma kana fatan rahmar sa aka Allah yake cewa yad'una na ragaban wa rahba wa kanu lana khashi'in annabawa ma suna roƙon Allah suna bautawa Allah suna fatan abin da za su samu a gun shi na ni'ima kuma suna tsoron azabar sa kuma suna jin tsoron Allah wannan shine tafarki madaidaici to sai mu je gaba inda malai yake cewa wa khayru hadhihi al-ummati ba'da nabiyha Abu Bakr as-Siddiq thumma Umar ibn al-Khattab thumma Uthman ibn Affan nuqaddimu ha'ula'i thalathata kama qaddamahum ashabu rasulillahi sallallahu alaihi wasallama lam yakhtalifu fi dhalika mafi al-khayri a cikin wannan al-umma bayan annabinta bayan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama wanda yafi kowa alkhairi a cikin wannan al'umma shine Abu Bakar as-Siddiq radiyallahu anhu thumma Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu sai kuma Uthman ibn Affan radiyallahu anhu nuqaddimu ha'ula'i muna gabatar da waɗannan daya bayan daya a matsayin mafiya falala cikin al'umma kama qaddamahum ashabu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda sahabbai suka sa su a wannan jeren giya mafi falala na daya sannan nabiya da shi sannan nabiya da shi lam yakhtalifu fi zalika da dai sahabbai ba su sabani akan falala waɗannan ba wannan abu ne wanda yake ainihin wato sananne tabbatacce a wurin sahabbai a cikin ilimi na sunna kamar yadda yake cikin sahih al-bukhari a cikin kitabu fada'ilus sahaba inda al-imam al-bukhari babu fadli abi bakr radiyallahu anhu ba'da an-nabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa sahabbai suna cewa kamar yadda Abdullahi dan Umar yake cewa kunna nukhayyaru fi zamanin nabi sallallahu alaihi wasallam mun kasance annabi yana raye muna lissafin wa yafi alkhairi yace fa nukhayyiru ababakar sai mu ce abubakar shi yafi alkhairi thumma umar ibn al-khattab thumma usman ibn affan radiyallahu anhu al-imam ahmad ibn hanbal da ibn abi shayba ibn abi asim amin a cikin as-sunna da ibn kathir a cikin al-bidaya nihaya duka sun kawo wannan hadisi sun tattauna da tabbatar da ainihin wato abinda yake nufi cewa sahabbai annabi yana raye in suna magana sukan ce wannan shine mafi alkhairu daga nan sai wani sai an bace waɗannan uku kuma annabi yana ji bai ce a'a ba kaga kenan wannan takariri ne daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama cewa waɗannan bayin Allah sun fi kowa a cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama thumma ba'da ha'ula'i thalathati ashabu shura al-khamsa sannan bayan waɗannan guda uku sai kuma sauran mutum biyar daga cikin ashabu shura waɗanda Umar dan Khattab ya sanya su a kwamitin nan da yace ya ba su aikin zabar wa musulmi shugaba da zai biyo bayan shi sune Ali ibn Abi Talib wa Talha wa Zubair wa Abdurrahman ibn Auf wa Sa'd kulluhum yasluhu lil khilafa wa kulluhum imam ونذهب في ذلك إلى حديث ابن عمر كنا نعد ورسول الله صلى الله عليه وسلم حي وأصحابه متوافرون أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم نسكت يجي وأن متاني قدابي رسولي علي بن أبي طالب علي بن أبو طالب رضي الله عنه wanda yake kani ne ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kazin ne gare shi kuma siriki ne mijin yar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sayyidatina Fatima radiyallahu anha sannan shi ne mahaifin su Hassan da Husaini wadannan matasa wanda annabi ya ce su ne sayyida shababi ahlul janna shugabannin samarin aljanna Allah ya kara musu yadda wa Talhatu sai kuma Talhatu dan Ubaydillah radiyallahu anhu wanda shi ma babban sahabi ne cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa duk wanda yake so ya ga wanda ya gamawa Allah aikin da Allah ya saka shi to ga Talha shine daga cikin minal mu'minina rijalu sadaqu ma ahadullahi alaihi yana daga cikin mazaje wadanda suka gasgata Allah akan alƙawarin da suka mishi faminhum man qaba nahabu faminhum man yantaga akwai wanda ya riga ya gama ya mutu irin su Ammaru kenan a lokacin da irin su ainihin wato abin nan Mus'ab sorry irin su Mus'ab ba Ammar ba ko irin su Mus'ab wa minhum man yantadir daga ci kuma akwai wanda suna raye suna jiran ajalin su a lokacin sahabbai suna fassara cewa su Talhatu suna daya daga cikin ire-iren wannan mutanen wa Zubair ibn al-Awwam da Az-Zubair dan Awwam wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam ke mishi laqabi da aminu hadhihi al-umma amintacce wanda duk al'umman musulmai sun yadda da shi sun amince da shi wa Abdurrahman ibn Auf da Abdurrahman dan Auf wani babban sahabi cikin attajiran sahabbai daga cikin al-muhajirun al-awwal muhajiran farko wanda ya bar duke shi gabaki daya ya dawo Madina ya zama talaka fitik Allah kuma ya sake maimaita mishi hali na arziki bayan kasuwanci da yi wa Sa'd da Sa'd dan Abi Waqqas radiyallahu anhu dai daga cikin manyan jaruman sahabbai dai daga cikin gwaraza dai daga cikin ADC na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kulluhum yasduhu lil khilafa malan yace duka waɗannan kowa a cikin su ya cancanta ya zama halifa kowa ya cancanta ya zama halifa ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa kulluhum imamun kowa a cikin su limami ne shugaba ne ونذهب في ذلك إلى حديث ابن عمر منا أيكي ده حديث أبلاي أن عمر لي وجم مغانا أكن ونن مفاضلة شيني فتن شيني چي كنا نعد ورسول الله صلى الله عليه وسلم حي من كسن چي منا كرغا و منا جيران صحابي وجم فللا النبي عليه الصلاة والسلام ينا رأي وأصحابه متوافرون صحابي سنا نمبزا بزا أغري مچي Abu Bakr thumma Umar thumma Uthman mafiya falala sune Abu Bakr sai Umar sai Uthman thumma nasqut daga nan sai mu shiru ba ma ƙara kowa wannan shine hadisin da nayi ishara zuwa gare shi a dazu thumma min ba'di ashabi shura ahlu badr min al muhajirina thumma ahlu badr min al ansari min ashabi rasulillahi sallallahu alaihi wasallama ala qadri hijrati wassabiqati awwalan fa awwala daga nan kuma sai bayan ashabu shura thumma ahlu badr sai kuma sahabbai yan badar wanda suka je yakin badar yaki na farko daga cikin yakokin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wanda ya gwabza tsakanin shi da kafiran makka waɗannan kafirai a cikin shekara ta biyu ta bayan hijira manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ana aka kashe 70 cikin sanadidin Quraysh aka kame 70 Allah ya ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallama nasara Allah ya ɗaukaka musulunci to waɗannan sahabbai da suka je badar gabaki ɗayan su annabi sallallahu alaihi wasallama yace Allah ya kalli zakatun su gabaki ɗaya ya ce ya gafarta musu if'alu ma shi'tum duk abin da kuka dama ku aikata waɗannan sahabbai suna da falala ƙwarai da gaske ƴan aljanna ne gabaki ɗayan su wanda suka yi shahada a wurin da kuma waɗanda suka saura a bayan wannan yaki daga cikin su kuma mutanen da suke ƴan ƙaura sun fi falala akan sauran wato mutanen Makka da suka yi hijira kuma badariyawa falalar su na sama da mutanen Madina badariyawa daga nan kuma malam yace kowanne cikin su min ahli badr min al ansari min ashabi rasulillahi sallallahu alaihi wasallama ala qadari li hijrati wassabiqa kowa da gurgurdan san da yayi hijira da kuma gurgurdan rige-rigen shi wajen shiga musulunci wasabiqati awwalan fa awwala na farko tukunna na farko na farko na farko haka dai haka dai haka dai malama aqida sun yi maganganu da yawa akan wannan gaba wato gabar yadda ake kudirce falala ta sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama domin mai da martani ne ga rafida da khawarija da mu'tazila wadannan da kuma nasiba akwai gabobi guda uku ko kuma yan bid'a iri uku ta fuskar wato wanda suke challenging din falalar sahabbai da kuma kawowa wannan falala tarnaki da raina sahabbai kan gaba a cikin su ne rafida wanda suke da'awar kaunar ahlul baiti da soyayya ga ahlul baiti kuma suke kirkiran hadisi na ƙarya dan tabbatar da wannan aqida ta su soyayya ta ƙarya sannan kuma suke ƙaryata duk wani falala da duk wani tabbataccen abu ne tabbata na falalar sahabbai in suka bunƙasa suna iya dura musu zagi ma kamar yadda ake gani rafida a gefe guda sai kuma nasiba a ɗayan gefen sune su kuma waɗanda suke wawaye batattu kaman wato waɗancan ɗan shi'a rafida su kuma sai suna kyamar ahlul baiti suna zage su suna suka su kamar yadda ɗan shi'a sun taso ne daga mabiya sayyidina ali wanda sun goyi bayan shi a cikin rigingimin da aka yi su kuma nasiba mabiya sayyidina muawiya wanda sun goyi bayan shi a cikin rigingimin da aka yi to da tafiya ta yi nisa waɗancan ƴan bangaren ali sai suka yi guduwi suma waɗannan ƴan bangaren muawiya sai suka yi guduwi a lokacin ma fa da muawiyan da ali sun shude amma mutane da ke tasowa ƙasashen waɗancan iraki waɗancan kuma ƙasar sham to su ne suka dinga zakewa a cikin al'amarin biyayya da ƙaunar waɗannan mutane biyu da suka rikici na shugabanci har al'amarin ya kai ga aka samu rafida aka samu kuma nasiba dukkaninsu kowa ya maida sahabbai ko wani gungu na sahabbai suka zama karan bara a gare shi to sai kuma khawarija a tsakiya wanda kuma su kuma suka ce duka kowa ma kafiri ne su duka bangarorin ba sa ƙaunar su su kuma mu'tazila suna shigowa ne ta fuskar su kuma suna jayayya da falalar su ba wai suna rikici da sahabbai bane a'a su saboda komai na nasoshi sukan jane su sa hankalin su a gaba wajen musu da nasoshi tanan suka fado a cikin matsala ta suka sahabbai amma su ba za su ware sahabi kwaya daya su ce ba sa kaunar shi ko ba sa son shi ba a'a su falalar ce ta saba wa hankalin su ba za su yi gaba daga rafida su ne kan gaba waɗanda ake ma wannan ainihin raddi musamman tunda su ne suke musun falalar waɗannan manyan sahabbai suke inkarin shugabancinsu suke da'awar cewa shugabancin na zalunci ne na kwace ne ɗan fashin mulki ne da sauransu ba sa yarda da abin da ya faru na cewa sahabbai gabaki ɗaya sun yi imani kuma sun yi ijma'i akan tabbatar da halifancin sayyidina Abubakar bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ciki har da shi kan sayyidina Ali sannan sahabbai sun saki ijma'i akan karban halifancin Umar bayan sayyidina Abubakar Umar ya zaba sayyidina Abubakar ya zaba musu Umar kuma suka amince da wannan zaben sannan sahabbai sun yi imani sun yarda kuma sun amince da zaɓin waɗannan kwamiti wajen tabbatar da halifancin sayyidina Usmana babu ruwan yan shi'a rafida da wannan suna inkarin duka wannan suna cewa zalunci ne gaba daya Allah ya tsare mu daga munanan maganganu irin nasu dan haka sahabbai sun haɗu gabaki ɗaya akan waɗannan abubuwa wannan kuma bai nufin sahabbai din nan ko kuma wato tun daga kan shi sayyidina Abubakar har zuwa sauransu bai nufin su ma Usmain mutane ne suna yin daidai suna yin kuskure daga cikin sakon da suka samu kansu a cikin wasu yanayi da suka yi wasu kurakure amma waɗannan kurakure sun nutse a cikin kogi na maliyar ayyukansu na alkhairi sannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ja kunne ya yi tankiya ya hana musulmai auka wa sahabbai shi cewa kar ku zagan mini sahabbaina inda ɗayan ku zai ciyar da zinariya girman dutsen Uhud ba zai kai matsayin wanda ya ciyar da koda kamfaci guda na tafin hannun shi da biro ba sannan Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idan an ambaci sahabbaina ku yi shiru sannan wata rana Abdullahi dan Umar dan Abdul Aziz aka tambaye shi game da me zai ce game da rikicin Ali da Muawiya yace wannan rikici ne wanda Allah ya tsare takobi na daga shigan shi ya zama min wajibi ne kuma tsare harshe na daga shiga cikin mutuncin shi wannan shine mafitarka ka samu ka gama lafiya ka tsira malai ya ci gaba da cewa thumma afdalun nasi ba'da haula'i sannan mafiya falalan wato mutane bayan waɗannan bada haula'i ashabi rasulullahi sallallahu alaihi wasallama alqarnil ladhi bu'itha fihim kullu man sahibahu sanatan aw shahran aw yawman aw sa'atan aw ra'ahu fa huwa min ashabihi lahu min as-suhbati ala qadri ma sahibahu wa kanat sabiqatuhu ma'ahu wa sami'a minhu wa nadhara ilayhi nadratan fa adnahum suhbatan huwa afdalu min al-qarnil ladhi lam yarahu walaulaqullaha bi jami'il a'mali wa kana ha'ula'i alladhina sahibu an-nabiy sallallahu alayhi wasallama wa ra'awhu wa sami'u minhu wa man ra'ahu bi'aynihi wa amana bihi walau sa'atan afdalu li suhbatihi min at-tabi'ina walau 'amilu kulla a'malil khayr malan yace thumma afdalu an-nasi ba'da ha'ula'i ashabu rasulillahi sallallahu alayhi wasallama sanna mafiya falalar mutane bayan waɗancan da aka ambata sa Abubakar da Umar da Uthman da su Ali da sauran ashabu shura da ƴan Badar da sauransu da kuma sai sauran sahabbai na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam arqarnul ladhi bu'itha fihi dukkanin sahabbai wanda suka rayu a ƙarnin da aka aika manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar da yake cewa cikin hadisin Imran dan Hussein annabi yake cewa khairun nasi qarni mafi alherin mutane sune mutanen zamani na thumma alladhina yalunhum thumma alladhina yalunhum kamar da yake cikin riwayar Bukhari da Muslim waɗannan mutane sahabbai na manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sun fi sauran mutane falala kullu man sahibahu bayan haula'i bayan waɗancan sahabbai na manzo Allah sallallahu alaihi wasallama to mafiya falala sune alqarnul ladhi bu'itha fihim mafiya falala sune mutanen zamanin da aka aika annabi sallallahu alaihi wasallama a cikin su kullu man sahibahu yace shine duk wanda ya zauna da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sanatan tsawon shekara guda aw shaharan ko tsawon wata guda aw yawman ko wuni daya aw sa'atan ko dan kankanin lokaci kamar awa daya aw ra'ahu kai koda ma ya ga manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallama yana dan karamin yaro kuma kamar haka fa huwa min ashabihi wannan ma yana cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ma'ana akwai asalin sahabbai waɗanda suka musalunta da wuri a Makka suka yi hijira akan yaƙe-yaƙe da su annabi sallallahu alaihi wasallama ya zauna da su ya ci abinci da su ya yi ciniki da siyayya da makwabtaka da sarkutaka da sauran rayuwar su tsakankanin su to su ne waɗancan manyan sahabbai kenan su Abubakar su Umar su Usman su Ali su Talha su Zubairu da sauransu da akwai kuma sauran sahabbai wanda ba su kai waɗannan zaman sahabban taka da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wasu sun zo ne sun yi shekara ɗaya ƙarshen rayuwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kawai suka gani irin su ainihin Jarir ibn Abdullah al-Bajali wani ya zo ne wata guda kadai ya zo ya zauna tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wani wata uku wani rana ɗaya irin wufudu ɗin nan da ke zuwa su zo su anshi musulunci su ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam su koma garuruwansu wani kuma sa'a ɗaya kawai ya ga manzo Allah ne sallallahu alaihi wasallam kawai a taron aikin haji a inda annabi yake huduba din wani kuma yana karamin yaro ne ma ya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to duk waɗannan sahabbai ne na annabi sallallahu alaihi wasallama Allah kadai san iyakar su an yi a tattara iyakar su bata yi ba amma an tattara wanda aka sani wanda suka shahara wanda aka san tarihin su malamai sun yi wannan aikin a tattara su al-tafai daban-daban al-isti'ab fi ma'rifati al-ashab na ibnu abdul barri usdul ghaba fi ma'rifati as-sahaba na ibnu al-athir littafin ainihin tajridu asma'i sahaba na al-imam az-zahabi littafin fada'ilus sahaba na shi Ahmad ibn Hanbal da na Abu Nu'aym al-Asfahani littafin al-isaba fi tamyizis sahaba na ibn Hajar ga sanan kala daban-daban dan tattara sunayen su da falalolin su da sanin su waye su saboda darajar da suke da ita to waɗannan sahabbai ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama duk wanda ya samu wannan falala fa huwa min as-suhbati ala qadari ma sahibahu yana da gwargwadon wato mutunci da falala ta sahabbantaka da gwargwadon zaman da yayi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wa kana sabiqatuhu ma'a da kuma gwargwadon abin da yayi na rike-riken shiga musulunci wa sami'a minhu yaji daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wa nazara ilayhi nazaratan ko ya ga manzon Allah kallo fa adnahu suhba amma ka sani mafi karancin su wanda yake shine na ƙasa ga baki daya wajen kasancewar shi sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama fa huwa afdalu min alqarnil ladhina lam yarau to yafi duk wani mutum da yazo daga baya falala duk wani mutum wato wanda yake shine mafi ƙasa a cikin sahabbai to yafi mafi sama a cikin sauran mutane falala walau laqaulaha bi jami'il a'mal koda a ce su sauran mutanen sun gamu da Allah da dukkanin ayyuka na falala a ce sun gamu da Allah da ayyuka na falala gabaki daya wa kana haula alladhina sahibu annabi sallallahu alaihi wasallama wa ra'awhu wa sami'u min ya zama kana haula alladhina sahibu annabi sallallahu alaihi wasallama wa ra'awhu wa sami'u minhu wa man ra'ahu bi ainihi wa man amana bihi walau sa'atan afdalu li suhbati yace wadancan da suka ga annabi sallallahu alaihi wasallama suka ganshi suka ji daga gare shi to wanda yaga annabi da idan sa yayi imani da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da idan da zuciyarsa koda awa daya ce a rayuwarsa yaga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to afdalu min at-tabi'ina yafi dukkan tabi'ai falala li suhbatihi saboda zama da yayi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama walau amilu kullu a'malil khair koda na baya din nan fa sun aikata dukkanin aikin alkhairi ko mun yawan aikin alkhairin mutum to bai kai sahabbai ba falala saboda Allah ya riga ya karba ya musu kirari da Allah yake cewa wasabiquna alawwaluna min almuhajirina wal ansari wal ladina tabauhum bi isanin radiyallahu anhum waradu an wanda suka yi gaggawa na farko daga cikin muhajirai da ansarawa da wanda suka bi su da kyautatawa Allah ya ce waɗannan Allah ya yarda da su kuma su ma sun yarda da Allah Annabi sallallahu alaihi wasallama a cikin hadisin Bukhari da Muslim kamar da muka ambata yace la tasubbu ashabi kar ku zagan mun sahabbaina fa wallazi nafsi bi yadihi na rantsa da Allah wanda raina ke hannun shi law anfaqa ahadukum mithla uhudin zahaban ma balaga mudda ahadihim wala nasifa wallahi da a ce ɗayan ku zai ciyar da girman dutsen Uhud na zinariya ba zai kai abinda sahabi zai ciyar na tafin hannun shi kwarin tafin hannun shi ba hadisi ne cikin Bukhari da Muslim daga sahabi Abu Sa'id al-Khudri Allah ya kara masa yadda dalilai akan falalar sahabbai jama'a sanannu ne suna da yawa karara ga sunan da yawa da yawa da yawa akwai hadisai waɗanda wasu mutane suke amfani da su don su soki sahabbai irin hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ke bayani akan shan ruwa a tafkinsa wanda muka ji a baya da annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa za a zo da wasu mutane wajen ana so ainihin wasu su sha ruwa mala'iku na tare su suna so su sha ruwa mala'iku na tare su annabi yana cewa a kyale su a kyale su sai a ce ai baka san abin da suka aikata a bayanka ba mun ambaci wannan hadisi a baya riwayar Abdullahi dan Mas'ud yana cikin Bukhari da Muslim annabi sallallahu alaihi wasallam sai a ce mishi ai sun canza addini a bayanka innaka la tadri ma ahadathu ba'daka sai ya ce fasukan anesanta su to waɗannan lafazin ashabi ana malamai suna cewa yana nufin al'umma shi jama'a shi kuma bai ayyana wani cikin sahabbai da ma'anan can na istilahi cewa shine ke da wannan halin ba da haka wasu suna ganin munafikan cikin mutanen Madina ne kamar da annabi ya kira su da wannan lafazin da aka ce ya kashe wato Abdullahi dan Ubay dan Salul yace kar mutane su ce ina kashe sahabbaina kar mutane su ce inna Muhammadan yaqtulu ashabahu nan ashabu bi ma'ana duka taron al'umma shi ba sahabi da ma'anar istilahi ba ko mun gane kamar da aka ce ake cewa ashabul khudud ay al'ummasa a cikin al'ummasa akwai wanda suka canza su ne za su shiga wannan matsala abin mamaki wanda ke faɗan wannan magana fa yana so ya soki sahabbai sai ga shi kuma yana yin bid'o'i iri daban-daban shi da jin tsoron hadisin ya ci shi cewa shi ma tunda yana yin bid'a shi ma kad baddala ba'da nabi sallallahu alaihi wasallam bai jin tsoron shi hadisin ya ci shi amma yana so ya manna hadisin da jikin sahabbai da haka duk irin wannan idan ya tashi kai ka fara tunanin ya za a yi ka tsira ba wai kokarin cire wani daga cikin tsirarru ba wanda shi yana da ainihin garanti akan ya tsira kamar yadda Imam Suki yake cewa da mutum zai yi rantsuwa yaminu talaqi yace ya rantsa da Allah dukkanin sahabbai yan aljanna ne in kuma ba haka bane auren shi da matar shi ya mutu Suki yace auren shi bai mutu ba saboda akwai nassoshi da suke tabbatar da wannan tsira ga sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to wannan gabar mala ya kawo ta ne dan wannan qadiyya ta mai da martani ga tattaruwar ɗan bid'a kala daban-daban masu cin zarafin sahabbai ko masu neman wato nakasa darajar sahabbai ko masu cin mutuncinsu tun daga ayi shi'a din rafida da kuma khawarija da nasiba da makamantansu don tabbatar da falala farko tukuna ga sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama abokinsa wanda suke tafiya tare wanda aka tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama waka buso yace sai na Abubakar shine sai na Abubakar as-Siddiq radiyallahu anhu wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama bai da lafiya rashin lafiya shi na rasuwarsa yake cewa muru Abubakar fa yusalli bin nas ku je ku ce na ce Abubakar yayi mutane sallah kamar yadda yake cikin sahih Bukhari a farko farkon cikin kitabul azhar Bukhari ya kawo wannan ainihin wato hadisi da wasu rare daban daga riwaya Aisha Allah ubangiji ya kara mata yadda sai da aka maita haka har sau uku annabi yana cewa muru Abubakar falyusalli bin nas fa inna kunna sawahibu yusufa kamar yadda yake cikin riwaya cikakkiya kaga annabi sallallahu alaihi wasallama tun yana raye yayi isharori daban daban akan cewa bayan shi Abubakar daga ciki akwai wannan daga ciki akwai wata mata da tazo tana tambayar shi wani karatu tace to ina dawo ban ganka ba yaya kenan yace mata in baki ganni ba ba ga Abubakar nan ba wannan shi ma hadisi ne tabbatacce magana ce tabbatacciya daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da haka shi yasa bayan mutum manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sahabbai ga baki ɗayan su suka hadu akan tabbatar da sayyidina Abubakar a matsayin shi ne halifa na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wani tace aqida ahlus sunna wal jamaa sannan bayan sayyidina Abubakar da yazo rasuwa da yazo rasuwa su kansu su sahabbai su ne suka ce kafin ka rasu ka ayyana mana wane ne a bayanka yace inna ayyana muku za ku karba suka ce eh yace to na ayyana muku wani da ina jin tsoron zafin halinsa amma na sani yana yin zafi ne saboda ni kuma ina da sassauci amma idan bana nan za ku gane alherin da yake shi sa malamai suke cewa alherin da Umar yayi insha Allah sai na Bakari da lada a cikin shi duka tunda shi ya zako shi yace wannan shine next khalifa kaga addallu ala alkhairi kafa'ili irin yadda Umar yayi khalifanci ya wanzar da alkhairi a cikin al'ummar musulmai ya yada addinin musulunci ya ci kasashe da yaki kasashe wanda suke nan manyan manyan kafirai dauloli mafiya girma a duniya na kafirai cikin kankanin lokaci kasa da shekara 5 Umar ya karya lagos farisa da ruma da daular ta sasan mafi yawancin bangarorinta duk kafirin duniya suka tsorace shi suka tsorace daular musulunci musulmai suka zama cikin aminci da amana da tattalin arziki lafiyayye da kyakkyawan yanayi na gwamnati da tsaro da komai na security dinsu kuma da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa kamar yadda Huzaifa ya ruwaito a cikin hadisin Bukhari cewa da zaran an kashe Umar to shikenan musulmai za su shiga cikin halin haƙulai iri daban-daban Allah ya gafarta mushi sannan Umar shi kuma ya ainihin wato ayyana ashabu shura wanda yace su je su zabi ɗaya daga cikin su suka kuma zabi sayyidina Uthman dan Affan Allah ya kara masa yadda bisa ijma'in sahabbai nan ma suka ijma'i aka zo aka samu fitintunu wanda karke suka kai ga an kashe sayyidina Uthman an samu gaugawa wato wawaye suka taru suka kashe sayyidina Uthman Allah ya kara masa yadda daga nan kuma sahabbai suka saki haduwa akan wato tsayi da sayyidina Aliyu a matsayin shi ne halifa domin a lokacin babu wani cancanta sai shi daga nan kuma bayan waɗannan sai sauran sahabbai masu falala daban-daban sune ahlu badr akan gaba sai kuma ahlu bai'atur ridwan wato wanda akai a Hudaybiya da kuma sauran sahabbai masu falala iri daban-daban akwai kuma sahabbai masu falala ɗaiɗaiwa da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ambata zaka ga dukkan hadisan sa nan a cikin fadailus sahaba musamman cikin sahih Bukhari bayan sahabbai kuma sai tabi'ai wanda sune thummal ladina yalunahum din wato bayan sahabbai sai ƴaƴan su da ɗaliban su waɗanda suka ga sahabbai suka yi imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suka koyi addinin musulunci a hannun sahabbai daga su kuma sai atba'ut tabi'ina sune na uku thummal ladina yalunahum sune wanda suka ga sahabbai sune jikokin sahabbai wanda suka yi karatu a hannun ɗaliban sahabbai ina fata mun gane wannan to annabi ya ambaci wannan karoni guda uku daga ciki an manta ko ya ambaci na hudu ko bai ambata ba daga nan yace thumma yafshul kadhib daga nan ƙarya za ta zama abu gama gari daga nan awayi gari mutane yastashhaduna wala yastashhaduna ba a nemi su sheda ba su ba da sheda za su yi rantsuwa ba a neme su rantsuwa ba daga nan kuma haka falala ta dinga raguwa tana raguwa ma min yawmin illa alladhi ba'adahu sharrun minhu kowace wuni abin da ke bayan shi ya fi shi ainihin wato sharri haka sahabbai za su kare na bayan su su kare na bayan bayan su su kare har zuwa ainihin wato Allah ya gaje ƙasa da duniya Allah ya sa mu dace babu shakka wannan ita ce aqidar musulmai game da tabbatar da falalan sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wanda duk bai kudirce wannan aqida ba kamar yadda malai abata tun farko to ya zama baya cikin ahlus sunna wanda duk bai yadda da falalan sahabbai ba bai yadda da nagartarsu ba bai yadda da halifancin Abubakar da Umar ko Usman ko Ali ba to wannan baya cikin sahabbaya cikin ainihin wato ahlus sunna ya fita daga aljada daga hanya madaidaiciya to kamar yadda muka ambata kuma abu ne sananne cewa waɗannan sahabbai na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba ma'asumi bane kisa suka zo suka yi wannan rigingimu da suka faru bayan da aka zabi sayyidina Ali aka tabbatar da shi dukkanin ulul amri wan nuha suka ainihin wato yi ijma'i akan cewa shine halifa na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai mutanen Sham karkashin jagorancin gwamnatin Sham a wancan lokaci Muawiya sai su suka fandare suka ki bin wannan zabi na musulmai wannan shine haifar da rigingimu da fitintunu na Sufina kenan aka samu kuma su Aisha da su Talha da su Zubairu su ma suka yi nasu wato fahimta game da cewa za su shiga su fita wajen ganin sai sun hukunta waɗanda suka shiga na Usman su ma suka fada cikin fitina ta ainihin Jamal kenan wannan rigingimu suka faru aka zo aka yi Nahrawan tsakanin sayyidina Ali da waɗancan ƴan kalakatu wanda suka kafarta kowa rigingimu dai suka yi rigingimu wajen shekara 6 ko 7 ana waɗannan rigingimu har zuwa kashe sayyidina Ali wanda su Abu Miljam suka kashe shi wannan Abu Miljam wani batacce ne cikin wato ƴan kalakatun sune cikin Khawarija wanda ya dauka kan shi alwashin sai ya ga bayan sayyidina Ali a matsayin sadakin auren shi da wata mata kissan nan doguwa a cikin Mu'jamut Tabarani al-Kabir da cikin tabin al-Ahadith al-Tiwal nashi da littafai mabambanta kaman Tabaqatul Musa'id kaman Tarikhul Islam na Az-Zahabi kaman cikin littafin ainihin wato al-Bidayatu wan Nihaya da ainihin wato littafin al-Isaba fi Tamyiz Sahaba na Ibn Hajar da sauran wurare aka sayyidina Ali a shekara ta ainihin wato 39 ko 40 farkon shekara 40 ta hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dama kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisin Bukhari da Muslim ya ce al khilafatu min ba'di 30 ama halifanci a bayana shekara 30 ne ma'ana halifanci ala minhajin nubuwa shugabanci a bisa tafarkin annabta to shekara 30 ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasu shekara ta 10-11 bayan hijira Annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasu farkon ta cikin Rabiul Awwal sannan sahabban nan suka yi wannan shugabanci daga wannan shekara zuwa ta 40 shi zai baka shekara 30 sai na Abubakar shekara 2 da ƴan watanni Umar shekara 10-12 shekara 10 sayyidina Uthmana shekara 10-12 sayyidina Ali shekara 6 da wani dan da rabi don ka hada su shi zai baka shekara 30 ya kawo ka daidai shekara ta 40 bayan hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam daga nan kuma aka daura sayyidina Hassan dan Aliyu tsawon watanni kamar guda 6 wanda yake cike shekaru 40 din sayyidina Hassan dan Aliyu shi kuma daga baya bayan an zo an yi kikaka za a sake gwara yaki aka zo ga sahabbai da tabi'ai da sauran mutane a bangaren shi ga wasu sahabbai da tabi'ai a ɗayan bangaren ya ga wannan haduwa cewa idan an yi wannan haduwa babu abinda za a yafa wa musulunci illa ƙara raba tsakanin musulmai da kashe-kashe da samar da yawaitan zawarawa da marayu shi ma Muawiya a bangaren shi shi ma hankalin shi ya tashi yana ganin wannan yaki fa bai da wani alfanu aka samu masu hankali a ciki waɗanda ba su riga sun gama ruɗuwa da fitinar ba suka shiga suka fita aka kai aka kawo ƙarshe sayyidina Muawiya ya ba da takarda fara wadda babu komai a cikinta cewa akai ma sayyidina Hassan duk abin da sayyidina Hassan ya rubuta cewa ya yadda da shi game da sulhu shi ma ya yadda shi bai da wani sharadi duk sharadin da Hassan dan Aliyu ya saka to ya yadda sayyidina Hassan dan Aliyu sa sharuda daga baya kuma akwai sharadin da su Muawiya suka ce ba su yadda ba bayan sun wancan sharadi da karke dai akai ittifaki akan cewa to wannan yaki an hakura Hassan dan Aliyu ya hakura da shugabancin na ya ba Muawiya shi kuma Muawiya ya hakura akwai manya-manyan komandojin Hassan dan Aliyu wanda sun yi ma mutanen Sham ta'annati ya hakura ba zai hukunta su ba kuma ga kudin da za a dinga ba su wanda za su gudanar da rayuwarsu da sauran al'amura anan ma ɗan Shi'a Rafida suka tada ƙayar baya ba su yadda da hukuncin da aka yi ba har suka ji ma shi Hassan din ciwo wanda sai da ya zaman jinya wajen kwana 40 domin suka ɗauka mai suka dinga harbin tantin da yake ciki har wani ya same shi a kafaɗar shi sai da ya yi jinya wajen kwana 40 a wannan gari mai sunan shi na manta sunan garin Zatumir ko wani abu makamancin haka wannan duk labarin ne sananne na askin tafe ka karanta koda karamin littafi irin Hikmatu min at-Tarikh zaka samu wannan labari ko kuma Bidaya wanda ya ta Ibn Kathir ko kuma littafin Tarikhut Tabari duk tabbataccen labari ne to daga nan kuma shikenan halifanci ya kare Annabi sallallahu alaihi wasallam dama yace daga nan Allah zai bada mulki ga wanda ya ga dama daga Muawiya shi sai yake cewa shine awwalul mulukin Islam farkon sarakuna a cikin musulunci su wadancan ba sarakuna bane da ma'anar sarki wato sarki wanda yake da ɗan fada yake da konvoy yake da gayu da alfarma da ƙarfin mulki su wadancan halifanci suke ala minhajin nubuwa kuma Annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya bashi zabi ko dai ya zama annabi bawan Allah ko ya zama sarki manzon Allah wato ko dai ya zama irin na Sulaiman dan Dawuda sarki ne kuma annabi ne ko kuma ya zama annabi amma bawan Allah wato kamar talaka kamar kowa kamar da yake cewa talaka bawan Allah sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya zabi ya zama bawan Allah annabin Allah shi sababu sunan da ya kai mishi dadi Allah ya kira shi da bawan Allah subhanallazi asra bi abdihi Annabi sallallahu alaihi wasallam yana son Allah ya kiraye shi da bawan Allah ina fata mun gane wannan to Annabi sallallahu alaihi wasallam ya zabi ya zama bawan Allah zaka bai da rige da yi na sarauta bai da konvoy ba shi da ainihin ɗan fada ba shi da haji wanda za a tare a ce ba za a shiga ba sai an baka appointment ba shi da irin wannan wato protocol din na sarauta to sai su ma waɗannan sahabbai guda hudu suka bin manhajinsa wajen irin wannan annabta gudanar da mutane a bisa hasken annabta amma daga kan Muawiya to sarauta ce da shedar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama to wannan ita ce aqidar musulmai game da sahabbai jama'a wannan rigingimin ahlus sunna ba sa shiga cikin su kamar yadda malamai suke faɗa cewa wajibi ne musulmi ya kauda kai daga ambatan waɗannan rigingimu da nufin cin zarafin wani daga cikin sahabbai ko da nufin zaƙulo laifukan da yayi ko da nufin ƙoƙarin sai an tantance wake da gaskiya waye bai da gaskiya wannan baya cikin manhajin addinin musulunci amma babu laifi karanta labaran domin ɗaukar izina domin sanin abin da ya faru dan a ɗauki izina da nema musu gafara amma da nufin wai ana so sai an tantance wake da gaskiya wane ne me yasa wane yake kaza to wannan babu kyau malaman farko ba su yi haka ba su da kansu sahabbai ba su yi wajurinsu haka ba sannan tabi'ai na bayansu ba su yi haka ba na bayansu ba su yi haka ba dan haka ya kai musulmi ya kai ahlus sunna idan kana son ka tsira to ka guje mu shiga irin waɗannan rigingimu kamar yadda Ibnu Abdullahi Umar dan Abdulaziz yake cewa Allah ya tsare takubban mu daga shiga wannan yaƙe-yaƙen mu kuma mu tsare harsunan mu daga kutsawa cikin mutuncin wanda suka yi rigima to wani sai ya gan an ce haka to ya wannan wai sunan shi rufa-rufa a'a kai ana so ne ka tsira da naka imani ana maka gata ne ka tsira da naka imani domin su dai akwai yaqini akan sun tsira ayoyi da suka zo akan falalarsu al-imam Ahmad ibn Hanbal a cikin littafin shi fadailus sahaba yayi hujja da aya ta fi guda 100 akan falalar sahabbai wata ma ba za ka taba tunanin akwai wannan falalar ba sai in ka karanta yana hujja da su daka su sun tsira ɗan aljanna ne sun yi kurakurai amma kurakuran sun nitse a cikin falalarsu kalli kuskuren da Hatib ibn Abi Balta yayi wanda cin amanar musulunci wanda cin amana kuma a kowane addini treason kisa ne amma annabi yace a kyale shi yace saboda Allah ya leka zakatan ƴan Badar yace duka ya gafarta musu to ya zakai da wannan gafara da Allah ya musu kai ka zo kana cewa a'a baka yadda ba lalle kai a ganinka sai Allah ya tume su akan wannan kurakura a ganinka ya kamata Allah ya canza hukuncin da yayi akan su yace ba mutanen kirki bane wannan shine kaman mafhumul hal shine mafhumin abinda mutane suke fada masu suka sahabbai to abin takeici jama'a tun ana ganin masu suka sahabbai sune ƴan shi'a ƴan bid'a rafida an san su su ma ba sa koyewa har kuma aka samu wasu a cikin al'ummar musulmi wasu a cikin waɗanda har yanzu suna tuce su Ahlus Sunna ne amma kuma suna yin buɗe baki su tuhumi sahabbai jama'a wannan ba karamar karifa bace duk wanda kaji yana tuhumar sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana nufin ne ya ruguza musulunci musamman sai ka lura sahabban da ake tuhuma zaka ga su ne waɗanda suke kan gaba wajen ruwaito addinin musulunci sayyidina Abu Huraira Abdullahi dan Umar Anas dan Malik waɗannan idan ka tuhume su to ka ruguza wajen 50% na hadisi su kadai iya ukun nan sannan sai Aisha ga Jabir dan Abdullah Abu Sa'id al-Khudri da Abdullahi dan Amr dan As waɗannan bakwai waɗanda su ne suka fi kowa riwayar sahabbai hadisai kowa a cikin su na da hadisai akalla 1000 Aisha ita kadai tana da hadisai sama da 2500 to duk wanda ka tuhuma a cikin waɗannan kana zaftara wata wani percentage ne mai girma na addinin musulunci dan haka a hirdin duk wani da yake kiran kanshi musulmi ya kiyaye mutuncin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ina ƙara maimaita cewa sahabbai malamai suna cewa ba ma'asumai bane dan haka kana iya samun waninsu da kuskure waninsu da wani abu wanda khilaful aula ne waninsu da wani abu wanda ba haka aka tsammanta daga irin shi ba amma dan adanci ya ja shi kalli kissar ainihin ifki Aisha da kanta take magana akan Sa'adu dan Ubada tana cewa wa kana rajulan salihan wa kana qabla zalika rajulan salihan walakin akhadathu alhamiyya dai tashi yace ma dan uwan shi ba khazraje cewa wallahi ƙarya kake yi la taqtuluhu wallahi ba za ka kashe shi ba ba kai sai kashe shi ba kaga wannan magana da yayi na baya so a hukunta wanda an kama shi da laifi na shiga cikin mutuncin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wanda kafirci ne kaga laifi ne amma da haka tace wa kana rajulan salihan mutumin kirki ne walakin akhadathu alhamiyya sai dai kabilanci ne ya ja shi wani ya mike yace yace wa innaka la rajulun munafiqun wallahi kai munafiki kana rufa munafikai asiri manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tahana sai da suka sai da suka yi shiru kisa ce sananniya ta cikin Bukhari da Muslim to kaga wannan yana nuni zuwa ga ashe sahabi a matsayin shi na dan adam wanda ba ma'asumi ba yana iya yin abin da ba daidai ba yana iya yin abin da yake kuskure yana iya samun kanshi a cikin zafin fushi ko biye ba wani san zuciya ko kabilanci sai ya wani abin da bai dace ba to amma baka daukan wannan abu kwaya daya da bai yayi wanda bai dace ba shikenan ka durmusa shi cikin mutanen banza ko ka kore falalarsa ballantana kuma ka dauka kai wasu sahabbai dukan su hukunci na kudin goro kace duk sahabbai haka suke wannan shine irin abin da su mutanen suke ko kuma ka kalli wani abu da sahabbai suke wanda yake dan adanci ne sai ka ce to kaga wannan ya nuna sahabbai kaza ne su kuma annabin da suka wa wannan abun bai kalle shi a matsayin abun banza ba alal misali mutanen Madina da aka je yaki na ainihin wato Hunain aka samu ganima manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ba mutanen Makka bai basu ba an samu wasu da suka ji basu ji dadi ba sai ga ba a kyauta musu ba cewa ya za a dauki wannan dukiya a ba wasu waɗanda har yanzu ma ga stain ga dattin jinin su a takubban kwanan nan mun kashe ɗan uwansu dan sun tuba yau dinnan ya ba mutanen shi annabi ya ji labari ya tara su ya musu fada ya musu tankiya yace kun faɗi kaza suka ce eh mutanen mu sun faɗa annabi ya tambayi ɗaya daga cikin shugabanni yace kai me kake faɗa yace inna ma ana rajulun min qaumi ya manzo Allah ni ma ɗaya daga cikin sun faɗa wannan magana ni ma ra'ayi nake manzo Allah ya tara su yace a kira mishi duka ansaru kada wanda ya shigo in ba ansari bane annabi sallallahu alaihi wasallam ya musu fada ya musu tankiya ya musu gori duk sai da ya musu auza sannan kuma ya ce musu shi ma da ba dan hijira ba ɗaya ne daga cikin su ya ƙara ambatan falalolin su suka yi ta kuka suna tuba to kaga in malafi suka yi sun tuba kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ambace wata falala daga cikin falalolin su kaga ba abin ka tume su ne da wannan ba ko irin abin da ke faruwa tsakanin dan adam da dan adam tsakanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da matan shi ko tsakanin shi da wasu daga cikin sahabbai wanda suke makusantan shi wani abu na dan adamci to baka daukan wannan kamar da shi abin suka sai dai in da ma can zuciyarka mummuna ne tunaninka mara kyau ne fatanka ba nagari bane ga sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam babu shakka annabi kamar da yake faɗa yake cewa inna ashabi amanatan sahabbaina kariya ne ga al'ummata fa idza zahaba ashabi idan sahabbaina suka shude ata ummati ma yu'aduna to abinda aka yi wa al'ummata alƙawari zai same su sai ya same su fitintunu da bata da halaka da rashin sanin ilimi na gaskiya da taɗewa da rigingimu da ake gani rashin samuwar sahabbai ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ubangiji ya ƙara musu yadda Allah ya ƙara musu aminci daka a takeice jama'a abinda muke cewa a gurguje shine lallai sahabbai na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suna da falala ba wanda yake falalar su lallai al'ummar musulmi sun yadda da falalar sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a dunkulai kuma al'ummar musulmi ahlus sunna ba sa cewa sahabbai ma'asumai ne a'a mutane ne ɗan adam ne Allah ne ya zabe su ya ba su wannan falala ya daukaka su yace ɗan aljanna ne yace ya yadda da su yace sun yadda da shi sauran mutane kuma ba sa kaiwa falalar su komai girman aikin da waɗannan sauran mutane suka yi Allah ubangiji ya ƙara musu yadda Allah ya ƙara musu falala Allah kuma ya tashe mu da su a cikin tutar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dan haka abin da yake wajibi akan ka inda aka ambaci sahabi ka mushi ainihin taraddi kace Allah ya ƙara musu yadda inda aka ambaci falalar sa ko aikin shi na alkhairi yi kokari kai koyi shi inda aka ambaci wani abu wanda yake nuni zuwa ga akasin falala yi kokari ka saman mushi mafita yi kokari ka saman mushi uzuri me yasa yayi wannan abu in baka yi saman mushi uzuri ba to tuno falalolin da yake da su ka kaura kai akan wannan kuskuren da yayi wannan shine tafarkin tsira gare ka domin su dai sun riga sun tsira mu kiyaye ina ƙara maimaita kai da kake raye kai da kake cikin danja su sun riga sun shude tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum al'umma ne da suka shude sun aikata abinda suka aikata kai ma abinda ka aikata shi za a tambaye ka wala tusaluna amma kanu ya'maluna ba wanda ya tambaye ka akan abinda sahabbai suka aikata ko rigingimin da suka yi za a tambaye ka akan kai abinda aka daura maka to yi kokari ya zama zaka iya amsa tambayar da za a yi maka Allah ubangiji ya samu dace to wannan kenan to sai malam ya ci gaba da cewa wasam'u wa ta'atu li a'immati li alil a'immati wa amiril mu'minina البر والفاجر ومن ولي الخلافة واجتمع الناس عليه ورضوا به ومن عليهم بالسيف حتى صار ومن عليهم بالسيف حتى صار خليفة وسمي أمير المؤمنين daga cikin aqidar ahlus sunna wal jamaa wanda duk wanda ya batta to ya bar aqidar ahlus sunna wal jamaa ya batta farkin ahlus sunna shine wasam'u wat ta'a da saurare da kuma biyayya lil a'immati ga shugabanni wa amiral mu'minina da kuma shugaban mu'minai al barri sawa'un mutumin kirki ne wal fajiri ko shugaban ya zama mutumin banza ne wa man waliyal khilafata duk wanda ya ainihin wato rika shugabanci wajtama annasu alaihi mutane suka hadu akan shugabancin sa waradu bihi suka yadda da shugabancin sa wa man aliyahum da wanda yayi musu karfa karfa bisayfi da takobi yayi ju mulki hatta sara khalifatan har ya zama shine shugaba wa sunniya amiral mu'minina aka zo ana ce mishi sarkin mu'minai to dukkanin su za a musu ainihin wato ta'a a cikin hadisi na ubaratu dan samit manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ubada yake cewa baya ana rasulullahi sallallahu alaihi wasallama al-sam'i wa ta'ati fil usri wal yusri wal manshati wal makrahi wa alla nunazi al'amra ahlahu wa in baghaw alayna wa an naqula bil haqqi haythu ma kana la nakhafu fillahi law matala'im cikin bukhari da muslim kenan imran yake cewa mun yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam mubaya akan cewa za mu ji kuma za mu yi da'a a cikin kunci ko a cikin wadata a abin da muke so da wanda ba ma so kuma ba za mu jayayya da shugabanni akan shugabancin su ba kuma koda suna mana ta'addanci da zalunci kuma za mu faɗi gaskiya duk inda ta kama ba tare da mun ji tsoron kowa ba wajen faɗin gaskiya wannan hadisi yana cikin Bukhari da Muslim wannan gaba ina ganin bari mu saurara akan ta sai mun dawo a darasi na gaba insha Allah wannan shine gaba darasi na 7 kenan insha Allah sai mu tashi a wannan gaba ta wasam'u wa ta'a li a'immatin lil a'immati wa amirul muslimin fa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka assalamu alaykum wa rahmatullahi